sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 7 ga watan Satumba shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji rautunin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, ƴan takarar manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Fabrairu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta tallafa wa ƙasar Gabon yayin da take ƙoƙarin komawa kan tsarin mulkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan Bongo tsawon shekaru 56. Sannan a karo na hudu cikin kwanaki 5, har-haren rashin na jirage marasa matuƙiya a Afka yankin Odessa.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji har ila yau cewa hukumar da ke gudanar da ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika wa da kasashen Najeriya da Jamhuriyar Benin wasiƙan neman izinin ba ta hanyar da za ta shiga da kayayyakin agaji zuwa Jamhuriyar Nijar. A Najeriya kuwa za ku ji sanarwar da hukumar alazai ta ƙasa ta yi kan kuɗin da ta ba maniyyata shawara su ajiye domin zuwa hajjin shekarar 2024.
Duka wanda yake sha'awar zuwa aikin haji mai zuwa ya ajiye kudin ajiya wanda bai gaza ₦4,500,000 ba. Shawara ce aka bayar.
Muna kuma tafa da shirin lafiya uwar jiki, sannan za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku idan lokaci ba mu dama. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga cikakkun labaran kamar yadda muka same su dalla-dalla. Ƴan takarar manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Fabrairu, inda suka yi ikirarin cewa an taka maguɗi. Sannan akwai kuma kurakurai, in ji lauyoyinsu. Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na biyu, da kuma ɗan takarar Labour Party Peter Obi wanda ya zo na uku, su roƙi kotun da ta soke zaben. Suna zargin cewa komai game da wannan zaɓe na cike da maguɗi da kuma gazawar hukumar zaɓe na tattara sakamakon zaɓe ta hanyar yanar gizo. Suna so a tumɓuke Tinubu. Sai dai kotun sauraron ƙararrakin zaɓen shugaban ƙasa a ranar Laraba ta yi watsi da ƙararrakin da suka shigar ɗaya bayan ɗaya a hukuncin da kotun ta ɗauki sama da sa'o'i 11. Hukuncin ya biyo bayan irin salon da aka yi a shekarun baya a zaɓukan da suka gabata a ƙasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka, inda babu wata shari'ar ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ta taɓa samun nasara tun bayan da Najeriya ta koma kan turbar demokuraɗiyya a shekarar 1999. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaidawa shugaban sojojin Gabon cewa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya a shirye suke su tallafa wa ƙasar yayin da take ƙoƙarin komawa kan tsarin mulki bayan mulkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan Bongo na tsawon shekaru 56. Jami'an soji sun kwace mulki a ranar 30 ga watan Agusta, inda suka soke zaben da aka kammala ƴan mintoci bayan sanarwar cewa shugaba Ali Bongo ne ya sake lashe zaben da suka ce bai inganta ba. Bongo, wanda ke kan karagar mulki tun shekarar 2009, ya gaji mahaifin shi Umar Bongo, wanda shi kuma ya shafe shekaru 42 yana mulki. Jama'ar kasar sun yi na'am da juyin mulkin, cikin farin ciki suka nuna murnar su a Libreville, babban birnin kasar. Kuma a ranar 4 ga watan Satumba, alƙalai suka rantsar da Janar Brice Oligui Nguema a matsayin shugaban riƙon ƙwarya, inda ya yi alƙawarin cewa za a gudanar da sahihan zaɓuka cikin ƴanci da adalci, amma bai bayar da ainihin lokacin shirya su ba. Bongo ya kasance cikin ɗaurin talala bayan juyin mulkin, sai dai a wata sanarwar da gwamnatin mulkin soji ta fitar a ranar Laraba da ta gabata, ta ce yanzu yana da ƴanci kuma yana iya tafiya ƙasar waje domin duba lafiyarsa idan yana so. A yau Alhamis, sojojin Ukraine sun ce na'urorin kare har-haren samanta sun lalata jirage marasa matuƙi 25 cikin 33 da Rasha ta kai hari da su a yankunan Sumy da Odessa cikin dare. Ole Kipa, gwamnan yankin Odessa, ya ce har-haren Rasha sun afka yankin Izmail a karo na 4 cikin kwanaki 5 tare da raunata mutum guda. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jirage marasa matuki mallakin Ukraine guda biyu a yankin Rostov sannan da wani a Bryansk da daya a bayan gar Moscow. Sakataren NATO Jens Stoltenberg a yau Alhamis ya shaida wa majalisar Turai cewa dakarun Ukraine suna samun nasara sannan a hankali kana tana wargaza matakin kariyar Rasha na hare-haren da take kaiwa. Shugaban na NATO ya kuma ce yana kyautata zaton Turkiya da ta amince da bukatar shigar Sweden cikin kawancin a sa'ad da 'yan majalisar za su koma zama a watan gobe Oktoba ba tare da bata lokaci ba. To ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan za mu kawo muku karshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu leka jamhuriyar Niger. Inda hukumar da ke gudanar da ayyukan jinkai ta Majalisar Dinkin Duniya ta aika wa da kasashen Najeriya da Jamhuriyar Benin wasiƙar neman izinin ba ta hanyar da za ta shige da kayayyakin agaji zuwa Jamhuriyar Niger, yanda al'ummar kasar ke dakon amsar kasashen biyu. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aika mana daga Kwanni.
A tsakiyar makon jiya ne mataimakin karamin sakataren Majalisar Dinkin Duniya a harkokin jinkai da ma na ceto al'umma a ko'ina take a fadin duniya daga bala'o'i cewa da Martin Griffiths ya rubuta wa kasashen Benin da tarayyar Najeriya da ECOWAS cewa da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka wasiƙu domin su bude iyakokin kasashen su domin kan kayayyakin jinkai a cikin ƙasa da ta samu kanta a cikin hali na takunkumai ko yaki. Sai dai tun wannan lokacin har izuwa yanzu Najeriya da kasan Benin ba su hanzarta ba zuwa aikatawan umurnin Majalisar Dinkin Duniya, a cewar shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam kuma na farar hula ta ƙasa mai suna Inci da Walwala Alhaji Abdullahi Kado. Idan aka yi haka za a samu sa'ida.
Mun ji daɗi kwarai da muka ji wannan sako nashi, amma abin da yake ban mamaki har yanzu kwana da kwanaki mutanen ga ba su ba da amsa ba, alhali mun san da sun samu wannan takardu. Amma mun sha gani kasashen duniya inda ana tsakar kazamin yaki, ake cewa Majalisar Dinkin Duniya ta roki kwana uku ga mayaka masu yakin juna a taho a ce a yi kokari a bada harka ta jinkai. To dan me mu har yanzu mutanen nan sun kiyar da a bude mana bododin nan domin jinkan mutane?
Ta Majalisar Dinkin Duniya na ce ta yana ta aiki tun daga har ta aika wasiƙa ko?
Dan ta aika wasiƙa ya kamata a ce kuma tana da maganin wanda ya bishire da aka yi mulkin Niger, aka ce za a yaƙe mu saboda maganin wanda ya bishire ne ko? To suna ganin su zojin mu sun bishire saboda shi ne suka mana wanga. To su ma ai ya kamata a yi maganin su domin sun bishire.
A cewar masanin harkokin ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi kan al'amuran ƙasashen duniya a jamhuriyar Niger cewa da Mamma Hassan a tun ranar haihuwa an kabaro wankan kyawo.
Tun tashin abun abba abi dokoki ba, tun da ko liƙe fance da an kai ba abi dokoki ba.
Kananan su ƙasashen da sun karu heman Niger bododi suna yin ɗibi gaban su ne ba ruwan su da wata doka ta duniya ko ta Majalisar Dinkin Duniya.
To na aiki ma haka nan, tun da akwai wani abu, akwai dokoki na dake na aka wannan abu, bai kamata ba a ce daga yin kudeta a yi maza a liƙe hanyoyi, babu wani shawara ba a wani abu, ba a tambayi da ina ake da ina ba a hikima.
Yayin da jama'ar da ke zaune a kan iyakokin Niger Najeriya ko jamhuriyar Niger da Benin ke kallon ko a yaushe ne waɗannan ƙasashen za su mutunta umarnin Majalisar ta Dinkin Duniya.
Iyaka uwar gizon su ce horanshi ita ce suke tsoro domin su aikata kattaga ta musu laifi. Shugabannin ƙasashenmu na Afirka su yi taka tsantsan, shugaban horanshi da mutanen horanshi da shugabannin horanshi masu so su amsu wanga aiki domin su tatsar jiki ne dan su biya bukatar talakansu.
A dai cikin jawabinsa wa 'yan ƙasar ta jamhuriyar Niger, shugaban Majalisar Koli ta Soja aikin ceto Niger cewa da CNSP General Brigadier Abdurrahman Chani ya yi tir da ma Allah wadai da hana shigowa kasar da kayayyakin jinkai kamar magunguna da a cewarsa ke haddasa rashe-rashe a cikin asibitoci. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Wasu takardun kotu da ba a fito da su fili ba sun nuna wani kamfanin girka ya amsa laifin safarar danyen man Iran ta haramtacciyar hanya, sannan ya amince da biyan tarar dala biliyan 2.4 a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. shari'ar da a yanzu ta bayyana inda ake tuhumar kamfanin navigation wanda ke fuskantar takunkumin shekaru uku karkashin yarjejeniyar shine karo na farko da mahukuntan Amurka suka amince da kama gangar mai miliyan ɗaya daga jirgin dakon mai na Suez Rajan. Amurka da kawayenta sun dade suna kama jiragen dakon man Iran tun a shekarar 2019 wanda ya kai ga wasu jerin hare-hare a yankin gabas na tsakiyar da aka alakanta da jamhuriyar musuluncin sannan da kame jiragen sojoji da dakarun tsaron Iran da yi barazanar safarar mai a fadin duniya a zirin Hormuz inda ake bi da kashi 20 cikin 100 na man duniya. Kamfanin kididdigar man fetur Kipla ya nuna cewa duk da takunkuman da Amurka ta kakaba mata a shekarar nan Iran tana safarar gangar mai miliyan 1 a kowace rana. A ƙarshe, la'akari da demokradiyyar Amurka da irin rarrabuwar kawunan da take fuskanta ya sa jigajigan mutane 13 da suke daukar nauyin dakunan karatu na shugaban ƙasa tun daga zamanin Herbert Hoover sun buƙaci a sake duba battun kishin ƙasa a matsayin tushen gina ƙasar da suka hada da mutunta doka da oda da kuma mutunta bambancin ra'ayi. Sanarwar da aka fitar a yau Alhamis shine karin farko da hukumomin dakunan karatun suka hada gwiwa domin bada sanarwa ga jama'a. Ta ce Amurkawa suna da ra'ayin marawa tsare-tsaren demokradiyya da yancin dan adam a fadin duniya kasancewar al'ummomi masu yanci a sauran wurare suna bada gudummawa a fannin tsaron a kuma cigaban Amurka. Sai dai kuma wannan matsayin yana raunana a duk lokacin da mutane suka fuskanci cewa gidanka yana cikin rudani. Sakon haɗin gwiwar daga cibiyoyin ya jaddada buƙatar tausayi, haƙuri da juna da kuma girmama bambance-bambance yayin da suka buƙaci 'yan Amurka su mutunta hukumomin demokradiyya kana su mutunta kare matakin zaɓe.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Kamaru, 'yan awaren yankin da ke amfani da harshen Ingilishi sun ayyana dokar ta bacin makonni biyu a wasu yankuna da suke nuna iko da su. Lamarin da ya kai ga rufe wurare da dama ciki har da makarantu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Maimunatu Sa'adu ta aiko mana daga Duwala.
Kamar yadda aka saba tun barkewar rikici a jihohi biyu na kasar Kamaru, sashen Renon Ingila tun a shekara 2017 hakan ya sa farkon komawa makarantar da aka yi a nan Kamaru ya faɗo ne ranar Litinin, rana ce da 'yan aware suka sanya dokar ta ɓace a dukkanin sashi masu magana da harshen Turanci, kuma dokar da dukkanin al'ummar jihar Arewa maso yamma da kudu maso yammacin Kamaru suke mutuntawa. Duk da cewa gwamnatin Kamaru ta sanar da ƙarfafa tsaro a wannan yankunan biyu, bai hana a yi musayar wuta tsakanin 'yan aware da jami'an tsaro ba a garin Kumba da ya sanadiyar mutuwar Ajek Hilda, wata ɗalibar Governing High School da ke Kike a garin Kumba. Ga Malam Muntari, manazarci kan lamuran yau da kullum, ya yi bayani game da rashin komawar ɗalibai makarantun boko a jihohin biyu.
Biranen da suke nan a cikin wannan bangare na ƙasar Kamaru, 'yan aware sun saka doka na cewa kada makarantu su koma, kowa ya zauna a gida na sati biyu, amma sun dan ba da lokaci da za su yi abinci, cewa ranar Asabar da Lahadi za a iya zuwa sayan abinci. To saboda hakan nan ba makaranta wanda za mu ce gashi ya buɗe, sai kamar a Kambe makarantu sun buɗe a can don da akwai tsaro.
Wannan lamarin ya tunatar da mutane game da ranar 24 ga watan Oktoba 2020, inda 'yan aware masu dauke da makamai suka kai hari a aji na shida a makarantar Mother Francisca International Bilingual School, wata makaranta sakandare mai zaman kanta a Kumba, inda suka kashe dalibai 7 masu shekaru 9 zuwa 12, kuma suka raunata daliban guda 12. Har ila yau dai babu wanda ya dau alhakin wannan harin. Maimunatu Sa'adu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru.
To a shirye-shiryen gudanar da aikin hajjin shekarar 2024, hukumar alazai ta ƙasa wato NAHCON a Najeriya ta shawarci maniyyata da su ajiye naira miliyan 4.5 a matsayin kuɗi mafi ƙaranci a asusunsu na ajiya domin biyan kuɗin kujera idan lokaci ya yi. Hukuma ta ce ta yi la'akari ne da yanayin canji daga naira zuwa dalar Amurka wanda yake naira 714 kan dala 1 a yanzu, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Madina Dauda ta aika mana daga Abuja.
Shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa Zikirullahi Kulle Hassan ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai a Abuja.
Based on the rate of $714, what it also means is that if by chance the rate gets higher after today, it is that higher rate which also be the basis of the rate of exchange.
Anan Zikirullahi ne yake cewa akwai alamu cewa aikin hajjin baɗi zai yi tsada, saboda haka hukuma ta fara taro da hukumomin kula da aikin hajji na jihohi da kungiyar masu jiragen jigilar alhazai domin yin bitar rahoton aikin hajjin wannan shekara. Zikirullahi ya ce dole ne hukuma ta fara shirye-shirye tun yanzu domin babu tabbas na yadda al'amura za su kasance nan da wasu watanni masu zuwa. Shi ma kwamishinan kula da sashen gudanarwa na hukumar alhazai Abdullahi Magaji Hardawa ya bada hujjojin daukan wannan mataki na bawa maniyyata shawara kan kudin kujerar aikin hajji.
Duka wanda yake sha'awar zuwa aikin hajji ne zuwa ya ajiye kudin ajiya wanda bai gaza $4,400,000 ba, shawara ce aka bayar. Lokacin da aka zo ayyana farashin aikin haji, idan aka duba sai aga ya wuce haka, to ka kawo ciko. In bai wuce haka ba, shi alhamdulillah. In kuma akwai ma rara sai a maida maka da rararka. Shawara ce aka bayar, lokaci ne kalilan. Saboda ka gara kai nishin yanzu, in zo a ƙarshen abin zai zo ma da sauki ba facewa.
Ko yaya jihohi suka kalli wannan al'amari na canjin kuɗi? Alhaji Laminu Rabiu Dan Baffa shine daraktan hukumar aikin haji na jihar Kano.
Eh, wannan sai addu'a domin wannan tsada dake wato musifa ce. Kai mai fata Allah ubangiji ya yi mana. Kuma shi wannan shugaba namu na hukumar da ƙasa ya zo ya faɗa gaskiya ne domin a shirya a tinkaru wannan aiki kamar da ya kamata. Ba magana rufa-rufa a tabbatar cewa an san cewa wato dala ta yi tsada a Najeriya, kuma aikin haji ana lissafa shi ne da dala Amurka. Saboda haka dole za a ga wannan tsada sai dai mu ci Allah kiyaye, kuma Allah ya bada ikon wato biya da su maniyyata aikin haji da kuma ita kanta gwamnati.
Hukumar ta raba kujeru ga jihohin ƙasar, inda jihar Kaduna ta samu kujeru mafi yawa da 6,004, sai jihar Kano da 5,934, sai Sokoto da 4,996, sai jihar Kebbi da 4,752. Jihohin Abia da Akwa Ibom ba su samu kujeru ba har yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tashin zuciya wanda a lokuta da dama yakan zo da amai. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. Ta likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan tashin zuciya ko mutum ya ji kamar zai yi amai wanda a wasu lokutan yakan zo da amai.
Tashin zuciya a turance ana kiran shi da nausea. Wannan nausea din nan kuma babban alama ne na farko da yake aukuwa yayin da mutum zai yi amai. Wato tashin zuciyar nan shi yake fara zuwa yawanci ga wanda suke zuwa da amai. So kuma yana da matukar amfani, saboda daga mutumin da in ya zo yin amai yake jin tashin zuciya, so kuma wikenan zai samu ya yi shiri, kuma za ta samu ta yi shiri. Yayin da mutum ko yana zaune ne zai sauri ya je inda zai samu ya aman, ko kuma a'a in yana kwance ne zai tashi ya zauna, ko kuma a'a in yana wani abu ne zai iya dakatawa da wannan abun don ya samu ya aman. So wannan nausea din yana da matukar amfani, kuma yana matukar taimakawa yayin da mutum zai amai. So a turance muna kiran shi nausea, a Hausance shine tashin zuciya.
To likita, shin me ke sa mutum ya ji tashin zuciya ko kuma yin amai?
Akwai abubuwa da yawa da suke sa wannan tashin zuciyar, wato shi nausea din. Amma sai dai kafin mu je ga bayanin su, yana da kyau a gane cewa tashin zuciya na nausea ba wai cuta bane, a'a zai iya kasance alama ne ta wata cuta. Amma kuma kamar yadda aka sani, yawanci aka samu tashin zuciya amma yakan zo ko kuma yakan biyo, sai sa koma a cikin bayanai na topics din mu ko darussan mu a likitance ba a cika kawowa darasi na tashin zuciya zalla ba, yawanci sai an hada ta tare da amai. Daga cikin manyan abubuwan sun hada da haka, akwai wani abu shi motion sickness ko kuma sickness sickness, wato irin rashin lafiya da mutum yakan ji yayin da yake tafiya daga wani gari zuwa wani gari, ko kuma wani kauye zuwa wani kauye, ko kuma wani kasa zuwa wani kasa, kama daga jirgin sama ne, jirgin kasa ne, jirgin ruwa ne, ko kuma mota, mutum yakan samu irin wannan tashin zuciyar sai ya ji kamar amai. Ba wai cuta bane na malaria ya jawo, a'a, motion sickness yana jawo haka. Na biyu, akan same shi a matsayin alama na farko-farko ga mace mai ciki, musamman wanda suke cikin first trimester, wato wata ukun farko kenan na ciki, wanda kuma mace ne take jin wannan tashin zuciya, a wayansu kuma sukan zo musu tashin zuciya har da amai, akalla mata kashi 70 zuwa kashi 90 sukan samu wannan tashin zuciya, amma kuma a cikin su akalla kashi 30 zuwa kashi 50 sukan zo har ma da amai. So in mutum ya kasance cewa bai kiyaye ba, bai lura ba a matsayin shi na likita, to ba mamaki bane ya tamakawa mata masu ciki magani na malaria, ko ya tunanin cewa wannan tashin zuciya ko aman da suke yi saboda rashin lafiya ne, wanda kuma in ba kiyaye ba, ba za a gane cewa wannan tashin zuciya ba saboda rashin lafiya bane ba, tsada saboda alama ne na ciki. Da uku, su akan same shi saboda tsananin ciwo, wannan ciwon zai iya kamawa da kuma na koda, ko kuma na hanta, ko wani abu kamancin haka, wanda in yi muni yakan iya sa shi ma wannan tashin zuciya ya ta damu mutum. Na gaba kuma akan same shi saboda tsananin tsorota, sai ga mutum ya ga wani abu da ya daga masa hankali, ko wanda ya daga mata hankali, wanda sukan sa mutum tashin zuciya, wannan ma har ya kai ga amai. Sai kuma akan samu irin food poisoning, wato yayin da mutum ya ci abincin da bai karfa jikin shi ba, yakan ji tashin zuciya wanda yake zuwa da amai. Haka ma kuma ga wanda suke yawan cin abinci, mutum ya zo nan ya ci abincin da yafi karfin shi, to dole ya kasance ya aman shi, in bai aman shi ba, to zai ta damun shi, hana shi kwanciya, hana shi kuma sakat. Sai kuma akwai cututtuka irin su gastroenteritis, tare da irin su ulcer, tare da sauransu, wanda su ma sukan zo irin wa'innan alama na tashin zuciya. Amma kar mu manta fa, akwai wa'insu abubuwa wanda su kuma ba na cututtuka bane, wanda su ma suna iya sa wannan tashin zuciya, musamman in mutum ya shiga guri, ko kuma ya je gurin da ya ji wani kamshi ko warin da bai karfe shi ba. Za ta yi abu ne wanda ni ya mun kamshi, amma kuma ga wanda shi kuma bai karfe shi ba, zai iya jin shi a matsayin abu ne mai kamshi, amma wanda bai masa dadi ba, ko bai mata dadi ba, hakan sai ya ja musu tashin zuciya, wannan ma har ya maka amai a take a lokacin. Sai kuma wanda suke da matukan amfani shine, yayin da mutum ya samu heart attack, wani abu shi myocardial infarction kenan, wanda ya kan zo da yawanci tsananin ciwon kirji ne ta barin hagu ta dan sama kadan, sai ga mutum ya rike kirjin shi, sai ka ji mutum ya samu wani irin zufa, ko kuma mutum ya fara jin jiri, to yawanci ya kan zo da amai. So in ya kasance mutum ya yi sa a hali zuwa asibiti, gashi ya rike kirjin shi, ko kuma ta rike kirjinta, ba kuma haka zalla ba, har tare da amai, in mutum mai kiyaye ba zai aza ulcer ne, wanda ba ulcer bane, but rather myocardial infarction ne, saboda ga wannan angina pectoris, wato wani ainihin ciwon kirjin da ya zo masa, to wannan shi ma yakan zo masa da tashin zuciya, wanda har yakan kai ga mutum ya amai. Na gaba kuma, ga wanda ya kasance cewa sun samu bugu na wato ainihin kai, saboda hatsari na mashin ne, na mota ne, na keke napep ne, ko na makamancin haka, to in ya taba wani sashi a jikin kwakwalwansu wanda yake taimakawa wurin controlling wannan sashin da yake nausea da vomiting din, to fa ba mamaki bane ya kasance ya ji tashin zuciya har ma ya amai. Su sa ma wanda suke da matsala na kwakwalwa, kamar a zuwa ce muku kansa na kwakwalwa, to akwai wanda suke yawan jin wannan tashin zuciya, ko kuma yawan jin wannan aman, wanda shi ma in dai ba ai controlling wannan condition din ba, to ba mamaki bane su ci gaba da jin irin wannan tashin zuciya. Sai kuma akwai wani abu shi gastroparesis, wanda yawanci wanda suke da ciwon suga ne suke ji, wanda shine slow emptying of the stomach. Sai kuma finally, ga wanda suka sa giya a gaba, suka yi tartil, suna sha, to tashin zuciya da amai, wanda ga sun kula da shi, ba matsalan tashin zuciya da amai ba, har da kansa ma na cikin mutum, wayanci sukan same shi.
Kamar wasu cututtuka ne ke nuna alamu da tashin zuciya ko amai?
Daga cikin manyan cututtuka da suke jawa irin wannan alamu na tashin zuciya, sun hada da cuta na malaria, sun hada da cuta na ulcer, sun hada da cuta na gastroenteritis, wanda yawanci mutum da yake amai, har da ma typhoid, saboda duk cutan da yake zuwa da amai, to yawanci akwai tashin zuciya, wanda ya kama da meningitis, su encephalitis, da duk wani cutan da zai iya sa mutum ya amai, to yawanci yakan zo da tashin zuciya a farko. Amma ba wannan shi bane ma babban tashin zuciya ne, kamar yadda na faɗa a can farko, abu ne wanda yake da matukar amfani a jikin dan adam, saboda yana taimaka mana mu san cewa fa in tashin zuciyan ne farin yawan, sai mu fara jin yawu, ya fara tsinkewa, yana yawan zuwa bakin mu, to fa alamu aman yana kokarin zuwa kenan. Amma tamen da ya kamata mu fara a nan gurin, wani sashi ne na jiki da yake ja irin wannan tashin zuciyan, wanda ya kamata a ce mutane sun sani, to shine kamar haka. Akwai hawa kusan 3-4 na jikin dan adam wanda yake controlling wannan tashin zuciyan. So na farko su ne kamar haka, akwai central nervous system, wato sashi kenan na kwakwalwa, ko shi cikin shi kwakwalwan kenan, wanda a jikin kwakwalwan akwai wani abu shi cerebral cortex tare da wani abu shi limbic system, wanda limbic system tare da cerebral cortex nan ne suke yin aikace-aikacen da suke taimakawa gurin tashin zuciya, wanda su kuma alama ne ke nuna mutum akan amai yana zuwa. Shi kuma amai alama ne na wani rashin lafiya ko kuma alama ne na wani condition da mutum yake da shi, kamar yadda na faɗa a baya, mace mai ciki. So sai na biyu kuma muka samu wani abu shi CTZ, wato chemoreceptor trigger zone. Wannan chemoreceptor trigger zone din nan ana samun shi ne a ta wurin fourth ventricle of the brain, wato wani sashi ne shi ma a cikin kwakwalwa wanda yake taimaka wurin controlling wannan nausea din ko kuma tashin zuciya. Na gaba akwai vestibular system. Vestibular system kuma wani sashi ne shi ma a can cikin kunne wanda amma ya dan fi kusa-kusa da kwakwalwa, ko wanda zaka iya cewa ma sashi ne shi ma na kwakwalwa amma wanda yana can cikin kunnen mutum na dama ne ko kuma na hagu ne, wanda shi ma yake controlling wannan nausea din ko kuma vomiting, wato tashin zuciya kenan. Sai sa yau inda zaka samu mutum alal misali akan kujera suka wana shi akalla koda na minti 2 zuwa minti 3 in ka tsayar da shi, ba zallan jiri wannan mutumin zai ji ba ko wannan matan za su ji, a'a za su iya tashin zuciya, wannan ma kana ajiye shi sai ya samu har ya maka amai, saboda ya riga ya taba balancing system din mutum. Wannan balancing system din mutum kuma shine wanda yake taimakawa, ba zallan balance ba, wato daidaituwar mutum kenan wata hadda taimakawa gurin tashin wannan zuciya din. Sai sa ba mu mamaki bane ga dan adam din da yake da matsala na cerebral cortex ko kuma limbic system ko kuma wanda yake samun problem na chemoreceptor trigger zone din, ba dole ya ji ko kuma ta ji wannan tashin zuciyan ba ko kuma amai, lokaci ɗaya kawai zai ji amai ya fara masa, kamar yanzu ni ne nake magana kawai sai guji na fara amai ba tare da ma na ji alamun amai ya zo ba. To wannan yakan faru ne yayin da mutum ya samu damage a wannan sashi na kwakwalwan, wanda amma dai bai cika faruwa a samu damage ba a wannan sashin sallah, amma ga wanda suke da kamar brain tumor ko kuma cancer na kwakwalwan da ya toshe aikin wannan cerebral cortex din ko kuma limbic system ko kuma chemoreceptor trigger zone ko kuma vestibular system, to duka ba abun hake mun samu irin wannan tashin zuciyan akai-akai wanda har zai kai ma su ta yin amai.
To likita, idan mutum yana yawan jin tashin zuciya me ya kamata yayi?
Tabbas yayin da mutum ya samu tashin zuciya ko kuma yake yawan jin tashin zuciya wanda yake kaiwa ga amai ko ma a ce wanda baya kaiwa ga amai, to gaskiya ya kamata ya garzaya zuwa asibiti don mu san wani irin taimako ya kamata a ce mun bashi ko kuma mun bata. Wani abin da zai bada mamaki matuka, tashin zuciya za a ganshi kamar karamin abu ne, amma a'a babban abu ne, saboda shi ma kanshi yana da magunguna ire-ire ɗaya har guda 7, wanda wannan magunguna guda 7 din sukan zo kuma saboda dalilai ne daban-daban, saboda guda 7 ko ma sama da guda 7 din nan.
Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako, inda za mu ci gaba da tattaunawa da likita kan tashin zuciya don jin irin abubuwan da ke sa mutum yana jin tashin zuciya, musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya. To a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana.
Sakonmu na farko ya fito ne daga malami Kurra garin Sarkin Noma New District a jihar Yobe. Yace za mu yi amfani da wannan dama domin miƙa kokinmu ga shugabanninmu na Najeriya, ba wai shugaban kasa kadai ba, har ma da gwamnonin mu 36 baki daya, domin ganin an sassauta mana wannan tsadar rayuwa da muke fama da shi na yunwa da tsadar man fetur a kasa. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace cikin kwana 100 da rantsar da gwamna Dikkoranda a matsayin gwamnan jihar Katsina, ya je wasu kasashe sau 7, ya kuma je Abuja sau 11. Gwamna Dikkoranda, muna son ka sani ba fa don yawace muka zabe ka ba, sai injiniya makeri mai gero Kwantagura wanda yace salam BOA Hausa, tallafin da gwamnati ta turo a ba talakawa na rage radadin tsadar mai, shin naira 1,000 menene za su saya saboda Allah? Allah dai yayi mana magani. Sai sakon haɗin gwiwa daga Isuhu Makeri Madatai da Magaram tare da Sanusi Madatai da Magaram, suka ce dan Allah ku miƙa mana kiran mu ga gwamnatin mu ta jamhuriyar Nijar da su yi kokarin ganin sun fidda sojojin kasar Faransa ga baki daya, domin barin wasu a kwashe wasu hakan kamar an yi baye ba kenan. Da fatan kiran mu ya kai inda ya dace.
To masu sauraro, daga jin wannan kida kun san shiri ya zo karshe. Amana kuwa ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba, amma yanzu a madadin Fiona da Aisha Ma'azu da Des da kuma Mr. Chan, ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu.